You spend your days on the 42nd floor, making plans for parties in the night. You got a man dressed up to stand there by your door. You're a girl who likes everything just right. You wear the finest clothes and the latest fashions. You prefer to keep the conversation light. The magazines all say the way you ought to be, a high-class city girl from a country. I've heard your kind of story 100 times before. Seen your face around the fancy clubs downtown. I won't stand in the way while you're chasing down those dreams, and the years show on your face. I don't make a lot of money, I don't have a lot of friends. We all try to make something out of nothing in the end. That time is gonna pass. Someday you're gonna see just a high-class city girl from the country. On you, you're an actress, model, and a singer too. Mama raised you right, daddy lived to protect you. You're a high-class city girl from the country. I've heard your kind of stories 100 times before. Seen your face around the fancy clubs downtown. And I won't stand in the way while you're chasing down those streets. And the years show on your face. I don't make a lot of money, I don't have a lot of friends. Baby, you know I would love you till the end. That time is gonna pass. Someday you're gonna see just a high-class city girl from the country. Da 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 da